RB.
DJ Ebine. It's about that time y'all motherfuckers know about this jam, blank man. Roll it one more time.
Bad boy,
Banaji.
Then they talk,
I'm a Banaji.
Liba kurma bane,
I'm a Banaji.
Ang abunchum babu nama,
Banaji.
Banaji,
bad boy,
Banaji.
Banaji,
bad boy,
Banaji.
Banaji, magana,
Banaji.
Banaji, magana,
Banaji.
To gashi na zo suna kasa muna hazo. Dole in bala'i because lokaci na yazo. In time, balletti, fresh boy bandetti. Mess with the boy, to zaka ga mutakati. A Nigeria, an sani a kowanne barayi. Copy, copy, most of these rappers a barayi. Muka fara yi, kafin suka fara yi. Eh, yanzu gashi nan ma ai za mu kara yi. To, na yi zafi kamar ruwan da aka dafa. Da kai, nema rappers da yawa kafa. Yo, how far, na mi de run the town fa. Sarki in na shigo, you must bow down fa. On, kamar socket, ga kuɗi cike da pocket. Ina ta zuwa can sama, kamar rocket. Ra, fuck it, close, lock it. Zuba na ke ta yi kamar ruwan pompo a bucket.
Bad boy,
Banaji.
Then they talk,
I'm a Banaji.
Niba kurma bane,
I'm a Banaji.
Ang abunchum babu nama,
Banaji.
Banaji,
bad boy,
Banaji.
Banaji,
bad boy,
Banaji.
Banaji, magana,
Banaji.
Banaji, magana,
Banaji.
Better come boy and see my convoy. Mommy knew I'm gonna make it since I was a bomb boy. By iron she, yes, I'm killing shit. Babes in a marmari na, come on killing shit. A song without me, indo me without the seasoning. When a she ain't verbal, have the quantitative reasoning. I'm pistoling any rapper that's not listening. Got too many bars, I think I should be imprisoning. Yeah. Why ye che ma wasaneke? Chinya rappers neke steady ke kache ga saake. Baba kaga se ga taneke. Yanzu ma kaga ga taneke. I don't give a fuck, I can only give a ludayi. Cause naga suna sha su kadai neke da kwadayi. Nifa ina hannun yan mata ne kamar lalle. Yanda suke karban shot da yana sai ka ce ba malle.
Bad boy,
Banaji.
Then they talk,
I'm a Banaji.
Ni ba kurma bane,
I'm a Banaji.
Ang abunchin babu nama,
Banaji.
Banaji,
bad boy,
Banaji.
Banaji,
bad boy,
Banaji.
Banaji, magana,
Banaji.
Banaji,
magana,
Banaji.
Banaji.